na tambayi babban komandan rundunar hadin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi Major General Loki Irabo to kwanan nan an yi tiyama didin cewar mayakan Boko Haram sun kafa tutar su a wani ziri dake kan iyakar Najeriya da Kamerun. Shin ina gaskiyar wannan al'amari?
No, that's not correct. All the countries of the Chad Building Commission that form the multinational defense task force are actually working assiduously.
Wannan ba gaskiya bane. Duk kasashen da ke cikin wannan hadaka na aiki tukuru. Kwanan nan ma na je kasar Kamaru, ciyar rundunar mu ta daya, kuma na ziyarci dukkan wannan sassa inda adda sojojin mu, kuma babu wani abu kamar haka. Amma dai maganar gaskiya shine, har yanzu akwai dan burbushin abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram. To amma in ka duba sosai yanzu menene karfin su, me za su iya yi? Zamu ci gaba da gamawa da su har sai mun ga karshen su.
We continue to degrade them and until the last man amongst them is taken out.
Ya zuwa yanzu ina aka kwana dangane da kokarin gamawa da mayakan na Boko Haram?
Great, I mean the operation is progressing very well.
Wannan fafatawa na samun nasara sosai. Kamar yadda ka sani ne, mu a rundunar hadin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadin ba muna aiki da iyada karimu kadai bane ko hukumar gudanarwa na wannan yanki, amma muna aiki tare da dakarun kasashen da ke a kasashen wannan tafki, kuma muna nan muna samun gagarumin nasara sosai domin kaga ai da dama daga mayakan na Boko Haram suna nan suna mika wuya, wasan su ma mun kakkama su. Sannan kaga aika aikar su mata rugu kwarai a wannan yanki na kasashen na yankin tafkin Chadi. Kalaman Major General Loki Irabo kenan, babban komandan rundunar hadin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi. Dr. Salih Abba jagora ne a kungiyar Small Medical Mission da ke kula da yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu.
Tani har yanzu sun dan kota, saboda har yanzu zaka ji ana hare-hare, zaka ji yau an ce wannan kauye, gobe ka ji an ce an tada wancan kauyen, jibi ka ji an ce an tare wayansu hanyoyi da sauransu. Idan ka duba dangane ga wannan, dole ne zaka ga cewa akwai abin da kuma me ya kamata a yi wanda ba a yi ba. A yanzu dai gaskiya mutane sun fara kosawa. Dazun nan muka yi magana da wani dan uwa wanda yake gaya min matarsa da 'ya'yansa guda biyu da kuma matan dan uwansa da su ma 'ya'yansu guda biyu da baki da hanyar nan na Biko zuwa Maiduguri wanda bai wuce kilomita 20 ba aka dauke su ba zan yi na fike ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.